takici soyayyar ku abar shawaci an zaka iyo sa armaci soyayya ruwan zuma in ka sha sai ka bata ita ma kogin soyayya ku tsinduma ku yi nutso a ciki kai da ita domin san ka ba za ta bari ba Alhaji Abdi na Balki Angon Amarya Allah yayi Ita ta kace kuma kai ma na tane Angon Amarya Yalle Iwa Hamza Yalle Balki Hey Balki na Hamza Ajida ta ce sai Hamza Awaje ta ce sai Hamza Allah ya barki da Hamza Kin san shi ma mai san ki ne Da shi yanzu ya zama an baki ne Sanadin murna muke yi shagali Auren suna Allah ya yarda Hamza Bilkisu Amarya Allah ya yarda kun zama abokan juna kun da ke juna ango Amarya kun zama tabai ango Amarya masu kamar juna ango Amarya masu kaunar juna ango Amarya masu tausan juna ango Amarya masu kishin juna ango Amarya murmusa ango ango na Amarya Hamza Abdu dan yi dariya tun daga Balki gefen ka Amarya dole kai rawa har kai usaya dan ta kace kai ma na tsare angon Amarya iyayen Hamza so zan gaidar Didi mahaifiyar rango Alakar lafiya ni san kwana Uwar Amarya ai Alakar lafiya ni san kwana An kullun ango zan gaida Husaina angon Bilki da Kandudu Lahira angon Maryam da Samira mai kudi nei gaisuwa angon habiba yi kon Allah an kulli dan ango alakar lafiya aini san kwa 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 wana 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 ai Rashida nei gaisuwa Anti Sauda nei gaisuwa Yayan ango su zan gaidar Isuwa angon Jamila da Murja Tambuza angon Husaina gaisuwa Sana angon kuwa ne gaisuwa Lawala angon Aisha ta gaisuwa Adawiya Nei gaisuwa Umma Umma gaisuwa Har ummuni Eni Ayam amama Alakar lafiya alai Ilai 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 Are Amarya mariya baliki zange habiba habiba nei gaiswa maryam umma nei gaiswa yeyan amariya zangeida sarat sarat nei gaiswa bisana tisa nei gaiswa sabira sabira nei gaiswa Aisha Aisha tinai gaiswa Masr Usman nei gaiswa Alakar lafiya ni sanwana yayyan amarya Allah yayi mulki ta samata ham ham hamza hamza na amarya hamza Allah ya hudu yalla kun amarya Amarya su zangaida ina Aisha banganta ba Amina ta Alisu to gaisuwa ina baliki baliki gaisuwa ina salamatu salama gaisuwa ina rahmatu rahmatu kawayan amarya ayyo rawa arausaya ai dariya sanadin murna auren baliki ku juyi kawaye na amarya baliki ta hamza hamza na baliki amarya da ango sun zama warin juna kenan ango gaisuwa aliyo nani na gaisuwa salisa angon sara gaisuwa masauda angon nazifa gaisuwa mutare angon yaura gaisuwa yusuf angon aisha gaisuwa sodenge angon sara gaisuwa ustaz dodo angon jamila masira ango na halimatu lawla ango na latifa niga angon eli baban gida angon sahura hey yalla abokan ango Usman Bello nei gaisuwa Ibrahim Keita a gaisuwa Mama Neruni nei gaisuwa Abokan ango nei gaisuwa Mahaifin ango Allah gafarta Allah sa aljanna makoma Allah sa daka da annabin rahama Alidayyaba maka zurri'a Alisa kabarinka dausayin Aljanna ne baban ango 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 hamza hamza na bilki bilki amarya iwa Excellency nayi muku murnar aure Laisa zaman na ku ya dore ango amarya sai ku yi zamana tare hamza alhaji abdu baliki sana amarya